الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 3 ga watan al-Muharram shekara ta 439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 9 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa zama da alhaji yake yi idan ya dawo daga haji tsawon kwana 3 sannan ai sadaka ya fito cikin jama'a shin wannan yana da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin mu je amsar tambayar shi kanshi ya kamata mu san hukunci game da kiran wanda ya tafi gabas a Hausa na cewa mutumin da ya tafi gabas ya dawo a ringa ce masa alhaji ko kuma a ce da ita hajiya manya-manyan malamai sun ba da fatawar cewa yi ma mutum lakabin alhaji domin ya je ya sauke faradi ya dawo kwata-kwata baya halatta shi in an masa lakabin ya yarda da wannan lakabi baya halatta kuma kai a matsayinka a farko bai ya dacewa kai masa wannan lakabi me yasa saboda kasancewar kana masa ingiza mai kan tuluwa ne kana famar ka ruguza masa wannan ibada ka sanya masa jiji da kai da riya cewa wai ya je ya sauke faradi kuma babu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tafi haji ya dawo ake masa lakabin cewa alhaji don haka shi alhaji ya cancanci wannan lakabi lokacin da yake cikin aikin haji amma da zaran an gama aikin haji wannan lakabi ya bushe tambaya misali a nan kusa a lokacin da kai sun yin kwantara tsakaninka da gwamnati ta ɗauke ka a matsayin ma'aikaci me za a iya kiranka wani ma'aikaci to a ran da kai ritaya fa me za a ce maka ma'aikaci za a ce tsohon ma'aikaci in ma an kiraye ka da wani tsohon ma'aikaci za a ce don haka lokacin da mutum yake cikin aikin haji a lokacin nan yake alhaji haka lokacin da kike cikin aikin haji a lokacin nan kike hajiya bayan gama aikin haji wannan lakabi ya kushe ya bar mutum don haka bai ya halatta mutum ya ma kansa wannan lakabi a ringa ce masa alhaji ko kuma kai ka ringa faɗa ga wanda ya je ya dawo ka ringa ce masa alhaji domin akwai sanya masa wani abu wanda yake na jiji da kai da riya don haka kwata-kwata bai ya dacewa na daga cikin waɗanda suka ba da fatawa akan wannan matsala irin su Ibn al-Usaymin da Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa sun ba da fatawa akan wannan mas'ala cewa in mutun yana cikin aikin haji ne za a yi masa lakabin, amma da zaran ya gama ba maganar a yi masa wannan lakabi. Kenan al'ada ce ta mutanen wanda mu ma mun same ta ne daga wajen mutanen Murtaniya da sauransu, su ne duk mutumin da ya je dawo shi kenan kawai alhaji sunansa, har ma ya kai hamwayi gari wanda ma bai je ba cikin Hausawa, duk wanda a gani da babbar riga kawai alhaji yake. An gane ku kenan a harko kenan. Abu na biyu, idan mutum ya dawo daga hajji, lalle babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa ya zauna a gida har tsawon kwana uku sannan ya fito cikin jama'a. Ba kwana uku ba, kana iya zama in ka so ka huta ko da wata guda ne ko da sama da haka ne, kana iya zama gwargwadon yanda jama'a za su zo su tarar da kai su yi maka sanne da zuwa, wannan ba laifi bane ba. Amma ba ibada bace ba wanda aka shar'anta mana cewa in alhaji ya dawo sai ya zauna yayi kwana uku, maimakon jama'a suna zauwa domin yi maka sanne da zuwa da yi maka barka akan cewa Allah ya kai ka lafiya, ya dawo da kai lafiya, su zo baka nan babu dadi. Kenan kana iya zama gwalgwadon yanda masu barka da zuwa har za su rarrage. In kuma a kana da wani uzurinka a ran da ka zo daga Abuja, son ma kana iya wucewa wajen uzurinka, in ka gama uzurinka in ya so bayan kwanuka ka dawo gida, wannan duka ba matsala bane. Sannan ita yin wannan sadaka ta kwana uku idan alhaji ya dawo ko kuma ta yin sati in ya dawo, wannan shi ma baya da asali a cikin addini. Amma a radin kanka Allah ya kai ka lafiya, ya dawo da kai lafiya, to zaka iya kusantar ubangijinka da wani aiki na ibada da sunan godiya akan ya kai ka lafiya, ya dawo da kai lafiya. Sawa'an sadaka ce zaka yi, ka dafa abinci kai sadaka ko abin da ya kama da haka, ko yin sallah ta nafila, ko yin ziyarar ɗan uwa ko azumi na nafila, kana iya hada nau'ika na ibada ka kusanci ubangiji da su akan godiya ya kai ka lafiya, ya dawo da kai lafiya. To in ma sadakar za ka yi, to karka kayyade ta ka maida ta cewa sai a ran ukun dawowar ka ko ran sati. An gane ku, saboda ita ibada wadda Allah ya bar ta kofa bude ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam, to baya halatta wani ya zo ya kayyade ta, ya bata zamani ko ya bata wani iyaka ko ya bata wani gwargwado. Wannan ya tunatar da mu a darasinmu da ya wuce, mun yi bayani akan al-umuru sitta, al'amura guda shida wanda ake auna aiki na ibada akan shi, in yayi daidai a ci gaba da yi, in bai yi daidai ba maza a sauki. Wanda muka zano su, abu na farko shine as-sabab, abu na biyu al-jins, abu na uku al-adad ko kace al-qadar, abu na hudu shine al-kayfiyya, abu na biyar az-zaman, abu na shida shine al-makan. Mun yi bayani akan cewa ba mai ba ibada sababi face Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Abu na biyu, ba wanda ya isa ya ba ibada jinsi ya ce da abu kaza za a yi sai Allah ko manzansa. Abu na uku, ba wanda ya isa ya ba ibada adadi ya ce so kaza za a yi sai Allah ko manzansa. Abu na hudu, ba wanda ya isa ya ba ibada wato kaifiya ya ce daga kaza za a fara a gama da kaza sai Allah ko manzansa. Abu na biyar, ba ibada zamani, ba wanda ya isa ya ce a lokaci kaza za a yi kaza sai Allah ko manzansa. Abu na shida shine wuri, ba wanda zai ya isa ya ce ibada kaza a wuri kaza za a yi ta sai idan Allah ne ya kayyade mana wannan wuri ko manzansa sallallahu alaihi wasallam. Fadakarwarmu a al'amari na farko na sababi, mun yi bayani cewa waye bamu yin raka'a biyu idan mun shiga masallaci da nihin zama, wane ne ya maida mana cewa sababin yin wannan raka'a biyu shine shiga masallaci da nihin zama? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu. To shine anan muka yi bayanin cewa inda a yau zaka mai da cewa duk shigi da fucin da zaka yi cikin gidanka ka shiga ka fito sai kayi nafila raka'a biyu, ka mai da shigi da fucin ka shine sababin yin wannan nafila raka'a biyu, to Allah ba zai amsa ba. Domin ita sallah ibada ce, to amma ka bata sababin da ba Allah subhanahu wa ta'ala ya bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam. to anan fadakarwar mu akwai hadisi wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafin sa As-Silsila As-Sahiha, haka nan littafin hadisin yana cikin littafin sa mai suna Jami'ul Azkar As-Sahiha. Jami'ul Azkar As-Sahiha hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka shiga gidanka, manzon Allah ya ce kayi sallah raka'a biyu, wannan sallah raka'a biyu za su kare ka game da mummunar shiga gida, mummunar mashiga. Yace haka nan idan zaka fito daga gida, manzon Allah ya ce kayi raka'a biyu, wannan raka'a biyu za su kare ka game da mummunar mafita. To wannan in ka dauke shi a matsayin kenan zikiri ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana na neman tsaro da kariya, yin wannan nafila raka'a biyu, to wannan ibada ce mai zaman kanta. Amma kamar da cewa shigi da fuci gida da zaka yi sai kayi nafila raka'a biyu, sababin ka shiga da sababin ka fita kamar da kamar yanda aka sunnanta mana a masallaci, to wannan shine mutun ya zo da bid'a Allah ba zai karba ba. Mun gane kenan wancan shi yana da asali. Sannan misali na biyu, ara a wace rana ce musulmi suka yi galaba a yakin Badar? Ranar 17 ga watan Ramadan. To da 17 ga watan Ramadan ta zagayo sai ka ce ku zo mu taru mu yi farin ciki mu murna mu dafa abinci domin zagayowar ranar da musulmi wato suka yi galaba a Badar. Menene matsayin wannan ibada da ka zo da ita? Allah ba zai karba ba. Me yasa? Saboda ka maida galabar da musulmi suka yi a yakin Badar kenan sababi ne na wannan ibada da ka zo da ita. Kamar misali mutumin da zai ce a ranar da musulmi suka yi galaba a yakin Badar ku zo mu zauna mu yi saukar Alkur'ani, ko ku zo mu dafa abinci mu yi sadaka, ko mu yi kaza, to Allah ba zai karba ba, domin ka ba wannan ibada sababin da ba Allah ya bata ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam. To shine muka yi bayani akan wannan kenan al-umuru sitta. Don haka kenan ita wannan sadaka da alhazzai suke yi idan sun dawo, abun bai takaita ba ga sadaka. Duk wani nau'i na ibada mutum yana iya kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi akan godiya Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya. Kenan in ma sadakar mutum zai yi, to kada ya kayyade wannan sadaka cewa sai a ran uku zai yi ko a ran sati zai yi. Saboda ni'ima ce Allah ya jaddada maka. Idan Allah ya jaddada ma ni'ima, to ka kusance shi da wani aiki na ibada da sunan cewa ya dawwamar da kai a cikin wannan ni'ima, kuma ya karba maka ibadar da kai. Tambaya ta biyu, dan wani yake cewa wai tashi a tsaya ma mutum, tashi a tsaya ma mutum wannan kwata-kwata haramu ne, baya halatta. An gane ko? Hadisai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nunin haramcin in mutum ya zo wuri a tashi a tsaya, duk darajar shi duk matsayin shi. Kamar yadda sahabinsa yake cewa babu wanda yake da kima da daraja da martaba da kwarjini a zuciyar mu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa amma in ya zo wuri yace ba ma tashi mu tsaya, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ki yana kyama. Hadisin da suke rabawa da shi akan cewa wai mutum mai daraja in ya zo bu a tashi a tsaya, kwata-kwata a wannan hadisi babu dalilin da yake nuna halaccin a tashi a tsaya ma mutum. Lokacin da Banu Qurayza Yahuda wanda ke zaune a Madina, an gane ku, gefen Madina, waɗanda suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ƙarshe suka warware alƙawari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka zagaye garinsu kwana da kwanuka, aka hana su fita. To a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa wa kuke so ya yanke hukunci tsakankaninku, ya faɗi abin da ya dace a yi da ku, suka ce Sa'ad ibn Mu'ad, domin akwai kawance tsakaninsu da shi. A lokacin nan Sa'ad ibn Mu'ad, Allah ya kara masa yadda, ba shi da lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka je aka duro shi akan jakinsa aka zo da shi. Lokacin da aka zo da shi, manzon Allah sai ya faɗa ga su Banu Qurayza, sai yake cewa qumu ila sayyidikum, qumu ila sayyidikum, manzon Allah yace ku tashi zuwa ga shugaban ku. To shine anan sai suka dauki ila suka ce ai abinda manzon Allah yake nihi kumuli sayyidikum, domin huruful jar yanuhu ba'daha an ba'd, harfa na jar junan su yana mai yema juna. Suka ce ila anan bi ma'ana ai kumuli sayyidikum, ku tashi domin girmama shugaban ku. Suka ce kaga wannan hadisi yana nuna kenan in mai daraja ya zo hu a tashi a tsaya masa. Malamai suka ce a ila tana nan a matsayinta, sai ma aka samu ziyada ingantacciya. Manzon Allah yace qumu ila sayyidikum fa anziluhu, manzon Allah yace ku tashi ku turyo shugaban ku, ku sauke shi. To dan haka idan kaga mutun zai zo gunka, ka tashi ka turyo shi, wannan an sunnanta mana. Wannan nau'i ne na girmamawa. Idan mutun zai zo gunka ba sai ya iso ba ka tashi ka turyo shi ka zo ka zaunar da shi, amma haka mutun ya zo ku a ce a tashi a tsaya sai ya zauna a zauna, wannan kwata-kwata haramu ne, ba ya halatta. Koma wane ne, an gane ku? Koma wane ne, balantana in zai wuce, wai ba ma ya zo gun ba, ko zai wuce ba ya halatta a tashi a tsaya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul janaiz, bayani ya gabata akan baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi ma mamaci sadaka da yi masa addu'a, wanda bayani ya gabata akan ayar da malam ya zo da ita a farkon baban da hadisai guda biyu, hadisin Aisha Allah ya karrama ta yadda, da hadisin Abu Huraira Allah ya yarda da shi, tare da cewa ayar da malam ya zo da ita kamar yadda malamai suka yi bayani, babu huska ta kafa hujja game da yin sadaka a cikin ayar, domin malam ya zo da ayar ne domin ya kiyasta yin sadaka akan addu'a. An gane ku? Ita ko addu'a matsayinta daban, sadaka ita ma matsayinta daban. Don haka hadisan da ya zo da su kuma illa kawai abin da yake hadisin ya kunsa shine da da yake ma mahaifinsa sadaka, kamar yadda Sa'ad ibn Ubada Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullahi, bana nan mahaifiyata Allah ya mata rasuwa, mutuwa ta mamaye ta, yace ni ko na kyautata zaton inda mahaifiyata ta samu damar yin magana, to da ta yi sadaka da wani bangare daga cikin dukiyarta. Yace ya manzon Allah, shi in na yi mata sadaka za ta samu ladan wannan sadaka? Manzon Allah yace masa kwarai. To dan haka malamai suka ce wannan hadisi yana tabbatar da halaccin da ya ma mahaifinsa sadaka, kuma tabbas ne babu sabani Allah zai sadar masa da ladan wannan sadaka. Sannan sai hadisi na biyu, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum Allah ya masa rasuwa, dan adam Allah ya masa rasuwa, to dukkan wani aiki da yake aikatawa a rayuwarsa manzon Allah ya ce kwata-kwata ya yanki, ya taka burki, sai ta hanyoyi guda uku. Hanya ta farko manzon Allah ya ce sadaqatun jariya, sadaka mai gudana. Mun yi bayani game da nau'ikan sadaka mai gudana, akwai gina masallaci, akwai gina makaranta, akwai shuka itace, akwai gina rijiya da gyara hanya wadda jama'a za su ringa wucewa, da irin gadar da littattafai na addini, alqur'ani ne da sauran littattafai da sauransu, da irin gina gida masaukin baki, da irin wakafi mutum ya gina gida da sunan cewa duk kudaden da ake karba na haya a sarrafa su akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah. To wannan sadaka ce mai gudana wanda ladanta baya yankewa har zuwa kiyama. Hanya ta biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma wani ilimi da ya gadar da shi ana amfani da ilimi, ma'ana ilimin da mutum ya koyar da shi, shi kuma wannan kowane ilimi ya shiga, in dai ilimi ne wanda ake amfani da shi, amma ilimi na farko da zai shiga shine ilimi na addini. Amma duk wani ilimi da mutum ya yi ya karantar da jama'a ta musulmi, ya kyautata niyya da nihin ya amfanar da musulmi da wannan ilimi da Allah ya bashi, to ladan shi ba zai yanke ba har zuwa kiyama. An gane ku? Sannan abu na uku, manzon Allah ya ce a waladin salihin ya du'u lahu, ko kuma ya bar ɗa na gari wannan ɗa yana masa addu'a, to wannan shi ma har zuwa kiyama ladansa ba zai yanke ba. To dan haka malamai suka ce waɗannan hadisai suna nuna halaccin ɗa yakan iya ma mahaifinsa sadaka. To amma maganar a ce wani ya ma wani sadaka, suka ce anan babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka akwai sabani a wajen magabata, magana mafi rinjaye wani bai isa ba ya ma wani sadaka da sunan cewa Allah ya sadar masa. Wanda yake iya ma wani sadaka da sunan Allah ya sadar masa da ladan, sai ɗa, wannan yana iya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa. Don haka waɗanda suka ce ana iya yi sun kiyasta ne akan addu'a, ita kuma addu'a matsayinta daban. Don haka suka ce wannan kiyasi ne ma alfari, ita addu'a kowa yana iya ma kowa, ɗa yana iya ma mahaifinsa, wani na nesa ma yana iya ma mutum addu'a da cewa Ubangiji ta'ala ya gafarta masa ya ji ƙanshi. Don haka aka shar'anta mana sallah ta gawa, haka ziyarar makabarta mu yi musu addu'a da sauransu. To shine malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شيني مالا يزو منا دا wannan addu'a ويزو منا دا wannan aya wanda ubangiji ta'ala yake hakaito mana kashi na uku daga cikin wato zakakkun bayi. Farko shine yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasula ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. kenan kashi na farko sune al-muhajirun, wadanda suka kaurace ma mazaunan su, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin Madina domin kafa daula ta musulunci. Kashi na biyu sune mutanen Madina wanda suka karbi wakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka bashi mafaka, suka masa alƙawarin sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu akan taimaka masa akan isar da sakon da yazo da shi. Sun mishi alƙawarin, haka kuma sun cika alƙawarin. Kashi na uku sune waɗanda suka biyo baya, su kuma wannan ba za su taka burki ba har zuwa kiyama. Shine yace waɗanda suka zo bayan kenan mutanen Makka, ko mu ce al-muhajirun da al-ansar, Ubangiji ta'ala ya ce yaquluna rabbana ighfir lana, iya abinda suke fada suna cewa ya Ubangijinmu ka gafarta mana, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da yin imani, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah karka sanya keta da hasada da gunewa da kyashi a cikin zukatanmu game da waɗanda suka yi imani. Rabbana ya Ubangijinmu innaka ra'ufun, kai ne mai matukar rangwame game da bayinka, rahimun kuma kai ne maji kai game da bayinka mu'minai. To don haka wannan malamai da suka kalli wannan aya, kamar yadda bayani ya gabata, al-Imamu Malik Allah ya ji kansa yake cewa don haka in shi'a rafida yace ba su da rabo a cikin ganima. Me yasa? Saboda kasancewar ba su siffanta ba da bayanin da Allah ya yi a cikin wannan aya. Su mu'minai a nan waɗanda suka biyo baya addu'a suke game gabatan ƙwarai, waɗanda suka rigaye mu yin imani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka magabata suke cewa idan ka ga mutumin da ke addu'a ta cewa Allah ya yi rahama ya yi gafara ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutumin da yake ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kai sani wannan mutum zai tashi a cikin sahunsu a gobe kiyama. Suka ce haka duk mutumin da kaga yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya musu addu'ar Allah ya ji kansu ya gafarta musu, to ka tabbata ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi kuma ba shi ba su kuma ba shi da rabo a cikin duk abin da Allah ya tanada ma wannan al'umma na sakamakon lada a gobe kiyama. Me yasa suka ce domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune tsani tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da isar mana da wannan addini? Ta wace hanya muka sani wannan addini? Ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin su suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a gaban su alqur'ani ya sauka, hakanan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka koyi ibada a aikace, suka rawaito ma almajiran su sune tabi'ai, tabi'ai suka rawaito ma atba'ut tabi'in, har yazo a yau muka samu wannan addini. Dan haka kenan duk wanda yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to anan yana famar ya ruguza, kenan tsanin da yake tsakanin mu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin sahabbai sune tsani tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tsani tsakanin mu da ubangijin mu, domin shi Allah ya saukar ma alqur'ani, shi Allah ya turo takanasu domin ya koya mana ibada. Kenan duk mutumin da ya soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soki shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita. Don haka malamai suka ce musamman ma mutumin da yake aibanta Abubakar da Umar Allah ya kara masa yadda, domin ko a cikin mabiyan manzanni gaba daya ba ma mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk manzannin da suka wuce gaba daya a cikin mabiyan su Allah bai taba yin wasu masu daraja masu matsayi sama da Abubakar da Umar, kamar yadda malamai suka tabbatar a cikin mabiyan annabawan da suka wuce da manzannin da suka wuce da cikamakin manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wasu masu daraja sama da Abubakar da Umar. Don haka dai a takaice duk wanda yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dan haka ka tabbatar da babban kablasar akan shi, kamar yadda malamai suka kafirta shi, aka suka kafirta su. Farkon wanda ya kafirtar da su shine al-Imam Malik Allah ya yi kansa a karkashin waccan aya wadda take cikin suratul Hujurat, li yaghiza bihimul kuffara, Allah ya ba sahabbansa sahabban manzansa wannan matsayi a cikin littafin at-Taura da Injila da al-Qur'ani dan ya bakanta ma kafirai zuciya. Don haka al-Imam Malik yace duk wanda yake ji akwai wata kiyayya da gaba a cikin zuciyar shi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya tabbata wannan aya ta hau kansa. Kenan zamu tashi babu na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu sana'in nasi 'alal mayyit, an Anas radiyallahu anhu annahu qala مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن أبي الأسود أنه قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت. قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواجب رواه البخاري مالم الله يجيكن سنفدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ne na hukuncin yaban jama'a ko fallasa alal mayyit wato akan mamaci menene hukuncin mutumin da Allah ya masa rasuwa jama'a suka ringa jinjina masa suna yabansa ko kuma mutumin da Allah ya masa rasuwa jama'a suka ringa fallasa shi menene hukuncin haka shine anan malam ya mana babi wanda yake na musamman saboda daman shi al'amarin daya biyu ne mutum idan Allah ya masa rasuwa in ma jama'a su masa yabo na alkhairi su jinjina masa su nuna damuwa akan rashin sa ko kuma ya kasance wato a fallasa shi jama'a su ga cewa sun huta da bala'i da musiba ɗaya ne daga cikin biyun nan duk wanda Allah ya masa rasuwa ɗaya ne daga cikin biyu in ma ya sabu ya ban jama'a ko kuma ya samu fallasar su to shine anan malam ya zo mana da hadisin Anas Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa marudi jinaza wato wani lokaci jama'a sun wuce da gawa ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce jinaza wato shine mamaci an gane ko idan aka ce jinaza it shine gadan gawa makara kenan amma makara ba a ce mata jinaza sai in akwai matacce a kanta amma in aka ce jinaza shi mamacin ake ne a harshen larabci kenan kowanne ya halatta in ma ka ce jinaza ko ka ce jinaza in ka ce jinaza kenan mamaci akan gadan gawa in ka ce jinaza kenan makara da mamaci akan ta shine yace marubi jinaza jama'a sun wuce da wata gawa ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'athnau alaiha khaira wato sai suka yi ma wannan gawa yabo na alkhairi suka jinjina masa mutumin kwarai Allah ya masa rasuwa mutumin kwarai wane mai kaza suka jinjina masa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat manzon Allah sai yace ta cancanta ko ka ce ta wajaba ya faɗi haka a dunkula amma ba su san ba menene ya cancanta zuwa jimawa thumma marubi ukhra sannan jama'a sai suka wuce da wata gawa ta daban hannu aka zo da wata gawa aka wuce da ita fa asnau alaiha khaira wato suka yi yabo na alkhairi a wannan gawar hannu suka jinjina mata fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat manzo Allah yace ta cancanta thumma marubi ukhra sannan zuwa jimawa aka wuce hannu da wata gawa ta daban fa athnau alaiha sharra wato suka yi fallasa akan ta lafazin asana ana amfani da shi akan abin da ya shahi aiki na alkhairi asali kenan a larabci abu na alkhairi shine ake yabo akan sa amma anan an ar kalmar asana an yi amfani da ita akan sharri me yasa saboda kamantacce ne shine lil mu'akha wal mushakala shine yace fa athnau alaiha sharra kenan a takaice a Hausa sai ka ce suka fallasa wannan gawa idan aka ce fallasa shine mummunan ambato kenan ai ambaci abu da sharri da mugunta kenan فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت منذ أن الله سيئتي تاچن چنتا فقال عمر رضي الله عنه عمر الله إكار ما سيدا سيئتي ما وجبت يقول يا رسول الله منيني تاچن چنتا an wuce da gawa ta farko mun yi yabo akan ta kace ta cancanta, an wuce da ta biyu mun yi yabo akan ta kace ta cancanta, an wuce da gawa ta uku mun yi fallasa akan ta kace ta cancanta. Yace ya rasulullahi ma wajabat, menene ya cancanta? Qala, sai manzo Allah yace hadha atnaytum alayhi khaira, wannan na farkon da na biyun manzo Allah yace kun yi yabo na alkhairi akan sa, kun jinjina masa, don haka fa wajabat lahu aljanna. Manzo Allah yace aljanna ce ta wajaba gare shi. An gane ko aljanna ta cancanta gare shi a gobe kiyama. Sai yace wa hadha atnaytum alayhi sharra, wannan gawa ta uku kuma manzo Allah yace kun yi fallasa akan ta, don haka fa wajabat lahu annar, manzo Allah yace wuta ta cancanta gare shi. Manzo Allah sai yace antum shuhada'ullahi fil ard, ku ne matsayin shaidu na Allah a ban kasa, ku ne matsayin shaidu na Allah a ban kasa, abinda kuka faɗa tare da cewa Allah ya fi ku sani game da halin bawansa, to amma ku ne shaidunsa, abinda kuka faɗa da shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake aiki da shi. Don haka bayan shaidar da jama'a suke badawa, idan mutum Allah ya masa rasuwa akwai mala'iku da Allah yake saukarwa, waɗannan mala'iku idan suka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala zai tambaye su mi bayina suke faɗa game da wannan mamaci, tare da cewa ya fi kowa sanin game da abin da aka faɗa, ya fi kowa sanin halin bawansa. Mala'iku sai su faɗa masa su ce, ya Ubangijinmu, iya abin da bayinka suke faɗa ga bawanka wanda da muka karɓi rayuwarsa, yabo suke masa na alkhairi. Ubangiji ta'ala sai ya ce, ku shaida na cancanta masa aljanna. To dan haka anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum shuhada'ullahi fil ard, yace ku ne matsayin shaidu na Ubangiji a ban kasa. In kun ce wani na kwarai ne, to abun Allah na kwarai ne. In kun ce na banza ne, abun Allah subhanahu wa ta'ala na banza ne. Hadisi ne muttafaqun alai. Hadisi na biyu, Abu al-Aswad yake cewa na iso birnin Madina, a lokacin da nazo birnin Madina, fajalastu ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sai na zauna a gun Umar, Allah ya kara masa yadda. Yace fa marrat bihim jinaza, sai wata gawa ta wuce ta gaban Umar da jama'arsa, Umar yana zaune da jama'arsa, sai aka zo aka wuce da gawa. Fa usniya ala sahibiha khaira, sai aka yi yabo na alkhairi ga wannan gawa. Fa qala Umar, Umar Allah ya kara masa yadda, sai yace wajabat, yace ai ta cancanta. Thumma murra bi ukhra, zuwa jimawa sai aka wuce da wata gawa. Fa usniya ala sahibiha khaira, aka yi yabo na alkhairi ga wannan gawar. Fa qala Umar wajabat, Umar Allah ya kara masa yadda, sai yace ai ta cancanta. Thumma murra bi thalitha, sannan sai aka wuce da gawa ta uku ba da jimawa ba. Fa usniya ala sahibiha sharra, wato sai aka yi fallasa akan wannan gawar. Fa qala Umar, Umar Allah ya kara masa yadda, sai yace wajabat, yace ta cancanta. Qala Abu al-Aswad, Abu al-Aswad Allah ya ji kansa, sai yace fa qultu, sai nace wa ma wajabat ya amiral mu'minin, ya amiral mu'minin, menene ya cancanta? An wuce da gawa ta farko da ta biyu da ta uku, ta farko da ta biyu an yi yabo na alkhairi ga wannan gawawwaki guda biyu, kace ta cancanta. Ta uku an yi fallasa akan ta, kace ta cancanta, menene ya cancanta? Qala, sai Umar yace qultu kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, na faɗa ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Manzon Allah yace da mu ayyuma muslimin, manzon Allah yace duk musulmin da Allah ya masa rasuwa, shahida lahu arba'atun bi khair, aka samu daidai da mutum hudu wato suka masa yabo na alkhairi, adkhalahu Allahu aljanna, Allah zai shigar da shi aljanna, Allah ya yi alkawarin shigar da shi aljanna. Duk mutumin da Allah ya masa rasuwa aka samu mutum hudu wato suka yaba shi yabo wanda yake na alkhairi, to Allah zai shigar da shi aljanna. Fa kullana, sai muka ce wa thalathatu, muka ce ya rasulullahi koda mutum uku ne? Qala wa thalathatu, manzo Allah yace koda mutum uku ne suka masa yabo na alkhairi, to aljanna ta cancanta gare shi. Fa kullana, sai muka ce wa thunan, ya rasulullahi koda mutum biyu ne ma? Qala wa thunan, manzo Allah yace kai koda mutum biyu ne. in dai suka masa yabo na alkhairi manzo Allah yace aljanna ta cancanta gare shi thumma lam nas'alhu anil wahid umar yace sannan ba mu tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato game da mutum daya iya dai abinda muka tambaye shi koda mutum uku ne koda mutum biyu ne manzo Allah yace eh koda mutum uku ne koda mutum biyu ne to dan haka a takeice wannan hadisi yana nuna mana cewa jama'a sune shaidu na Ubangiji subhanahu wata'ala a bankasa duk wanda jama'a suka yabe shi bayan mutuwar shi to Allah ya yi alƙawarin shigar da shi aljanna duk wanda jama'a suka fallasa shi bayan mutuwar shi to wannan kuma sakamakon shi ita ce wuta wal iyazu billahi don haka kuma anan abin da muke so mu gane ba kowa ba fa ake lura da yaban shi ko fallasa sai mutanen ƙwarai an gane ko mutanen ƙwarai domin mutanen ƙwarai ba sa sabani a wajen ba mutane matsayi saboda su mizanin su ɗe ne ta inda suke gane kirkin mutum ko rashin kirkin shi shine su dora shi akan wannan mizani na alqur'ani da sunna duk mutumin da aka ga mutum ne mai kokarin kiyaye dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala to ko mutum duhu ne bayan da za a yi su sai sabani idan ka je ka tambayi wani dan Allah wani menene halin shi zai ce maka a wani a iya abin da ya bayyana gare ni mutumin ƙwarai an gane ku ko da yana da wasu dabi'u na shi da wasu halaye na shi na daban a amma da wani mizani ne zai auna ya gane mutumin ƙwarai ne ko ba na ƙwarai bane shine kan alqur'ani da sunna haka shi ma wancan inda zaka je ka tambaye shi haka zai fada maka to dan haka mutanen ƙwarai su ne wato ake lura da shaidar su in suka ce wani mutumin kirki ne to mutumin kirki ne abun Allah in suka ce wani mutumin banza ne to abun Allah mutumin banza ne dan haka ba a lura da shaida ta fasikai wanda suke domin su fasikai junansu yana yaban junansu zaka ga mutumin banza shi a gun shi mutumin wanda yake mai hali da dabi'a irin nashi shi shine na ƙwarai abunsa mai hali irin nashi shine na ƙwarai abunsa kenan don haka a takaice anan su mutanen ƙwarai kenan ba sa sabani a wajen ba mutane matsayi ko da mutum biyu ne in dai suka ce mutumin ƙwarai ne to abun Allah subhanahu wata'ala mutumin ƙwarai to don haka shi kuma wannan yana nuna mana iya abin da yake zahiri shine muke aiki da shi abin da ya ɓuya sai a bar mu Allah subhanahu wata'ala iya abin da ya bayyana gare mu shine za mu kiyasta mutum mu kimanta shi mu ba shi matsayi don haka kuma wannan yana nuna mana an so a yabi mutum bayan mutuwar shi ana so a yabi mutum bayan mutuwar shi domin a yi dace da yabon mutanen ƙwarai ya sami kyakkyawar shaida a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan wannan hadisi kenan kuma yana ƙara nuna mana halaccin yabon mutum bayan mutuwar shi amma mutumin da yake raye to wannan bai halatta a ringa yabon shi domin wannan yabo yakan sanya ma mutum jiji da kai ya sanya shirya ya bata masa ayyuka don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so da yawa an yabi mutane a gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kubi masu yaba kamar yanda wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin gidansa sai ya tarar da wata mata a zaune sai yake tambayar Aisha wannan ko wata mata ce sai Aisha take cewa Khawlatu bintu Tuwayt kenan wuni azumi kwana sallah ta ringa ambata ibadarta manzo Allah sai ya ce Aisha ja bakinki kyale ja bakinki manzo Allah ya ce ku da zunci abin da za ku iya Ubangiji ta'ala baya kosawa game da baku lada sai idan kun kosa kun daina aiki don haka wannan hadisi yana nuna mutum yana raye ba a bukatar a ringa yaban mutum domin yana iya sa masa jiji da kai amma idan mutum bayan mutuwar shi to wannan ana buƙatar a yabe shi domin ya samu kyakkyawar shaida a gun Ubangiji subhanahu wata'ala don haka kuma wannan yana nuna mana aqidar ahlus sunna wal jama'a ba a shaidawa a cewa na dan aljanna ne sai da dalili sai ta hanyar wahayi ake tabbatar da cewa wani dan aljanna ne kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida akan wani adadi masu yawa daga cikin sahabbansa cewa dan aljanna ne a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya zano khalifofinsa guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali manzo Allah ya ce gaba ɗayan su yan aljanna ne kuma sannan wani lokaci a cikin hadisi daya gab a jumulce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zalo sahabbansa goma yace gaba ɗayan su ɗan aljanna ne farko yace Abu Bakar na biyu manzo Allah yace Umar na uku yace Usman na hudu yace Ali na biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Sa'ad na shida manzo Allah yace Sa'id shine ibnu Zaid Sa'ad kin shine ibnu Abi Waqqas Sa'id shine kuma ibnu Zaid sannan na bakwai Abdurrahman ibnu Auf na takwas Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah na tara Talha ibn Ubaidillah na goma shine Az-Zubair wato Abdurrahman ibn Auf manzo Allah ya zano waɗannan goma yace gaba ɗayan su ɗan aljanna ne kamar yadda hadisi yake cikin Sunan Tirmidhi da Sunan Abi Dawud sannan kuma wani lokaci da yayi bayanin game da mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu ba tare da an azantar da su ba Ukasha ibn Mihsan Allah ya kara masa yadda ya tashi ya miƙe ya ce ya Rasulullahi ruqamun Allah ya sanya ni a cikin su manzo Allah ya ce kana cikin su kaga anan manzo Allah ya tabbatar mana cewa Ukasha wato dan aljanna ne sannan haka Sabit ibn Qais ibn Shammas Allah ya kara masa yadda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da dan aljanna ne shi Sabit ibn Qais ibn Shammas yana da nauyin ji don haka in yana magana kugawa yake duk mutumin da yake da nauyin ji idan yana magana kugawa yake to sai wata aya ta sauka wadda Ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhallazina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون wannan aya ta sauka ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai kar ku daukaka sautin ku sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kar ku bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fada kamar yanda junan ku yake bayyanar ma da fada dan kada ayyukan ku su zube alhali ba ku yi sani ba to a lokacin da wannan aya ta sauka shi wannan sahabi Sabit ibn Qais ibn Shammas sai ya samu damuwa ya zauna a gida wuni da kwana sai kuka domin shi yana daukaka muryar shi abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin tsoron kar aje aikin shi gaba ɗaya duniya zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin halin da yake ciki na can gida kuka yake wuni da kwana manzo Allah ya aika yace yazo da yazo manzo Allah yace masa innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil janna manzo Allah yace masa baka cikin yan wuta kai kana daga cikin yan aljanna kaga wannan shaida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ga Sabit cewa dan aljanna ne haka wadanda suka halarci bai'atul ridwan waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karkashin itaciya a shekara ta 6 wajen sama da mutum 1400 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa lan yadi jannara man bai'a ta hata shajara au kama kala manzon Allah yace har abada duk wanda ya mubayi'a a karkashin wannan itaciya manzo Allah ya ce ba zai shiga wuta ba sama da mutum 1400 manzo Allah ya ce duk wanda ya mubayi'a a karkashin wannan itaciya to shi da wuta shikenan ba yanda za a iya shiga wuta a gobe kiyama duk wanda Allah ya kare shi game da wuta a gobe kiyama menene makomar shi aljanna wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ud haka waɗanda suka halarci yakin badar waɗanda suka halarci yakin badar mutum 313 ko 315 a lokacin da Hatib ibn Abi Balta'a ya bayyana asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta takarda ya aika ma mutanen Makka cewa su yi ta kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan tafi domin ya kawo musu dauki Allah ya sanar da manzon shi cewa an tona asirinsa manzon Allah ya aika 5 baya kafin takardar ta isa aka dawo da ita da aka bude takarda aka ga rubutun Hatib ne da kashin shi aka tambaye shi menene uzurinka game da yin haka ya bada iya uzurinsa Umar ya ce ya Rasulullahi ba ni izini in sare masa wuya manzon Allah ya ce yace baka san da cewa Allah ya tsinkaye waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa yace ku aikata duk abin da kuka so tabbas na gafarta muku duk waɗanda suka halarci yakin Badar Ubangiji Ta'ala tun a nan duniya yace su aikata abin da suka so ya gafarta musu duk wanda Allah ya gafarta masa ko menene ba ko masa aljanna kuma duk wanda Allah yace ya gafarta masa to Allah ya san da abin da zai cika da kyakkyawan karshe to dan haka sanin cewa wani dan aljanna ne wannan sai ta hanyar wahayi haka sanin cewa wani dan wuta ne shi ma wannan sai ta hanyar wahayi da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa dan wuta ne ammin sa Abu Dalib an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ka amfanar da shi wani abu domin yana baka kariya a lokacin da ka zo da wannan musulunci manzon Allah yake cewa eh na amfanar da shi da yana tsake tsakin mutar jahannama na nema masa ceto abun ubangiji na aka fito da shi wani balbali na mutar jahannama aka dora masa garoshi biyu na wuta a kasan dugadugansa manzon Allah yace kokonduwarsa tana ta falfasa a iya tunanin shi babu wani dan wuta da yake da azaba sama da tashi manzon Allah yace wa innahu la ahwanuhum azaba manzon Allah yace wallahi shine kuma bayan yan wuta ga azaba kaga anan manzon Allah yana tabbatar mana Abu Dalib dan wuta ne baban Ali haka akwai Amr ibn Luhay al-Khuzai manzon Allah yake cewa ra'aituhu fin nari yajurru usuba aw kama qala manzon Allah yace wallahi naga Amr ibn Luhay al-Khuzai a cikin wuta yana jin diyan hanjin shi a ƙasa wanda shi Amr ibn Luhay al-Khuzai shine wanda ya kinkimo gumaka a yawon duniyar shi ya kawo ya sunnanta bautar gumaka a cikin Larabawa ya kawo ya girka a Ka'aba manzo Allah yace da idona na ganshi a cikin wuta yana jin diyan hanyen shi to kaga wannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa dan wuta ne haka wani sahabi wani yazo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace aina abi yace ya rasulullahi a ina babana yake manzo Allah yace masa abuka finnare babanka yana wuta haka ga sura ta alqur'ani suratul hadar tabbati yada ubangiji ta'ala ya saukar da ita yana tabbatar mana Abu Lahab dan wuta ne tabbati yada abi lahab wa tab ma agna an humaluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hab fi jidha hablum min masad to dan haka sanin cewa dan wuta ko dan aljanna wannan dole sai ta hanyar wahayi sai kuma ta wannan hanya cewa duk mutumin da aka samu mutanen kwarai daidai da mutum biyu suka masa yabo yabo wanda yake na kwarai to wannan ana kyautata masa zaton dacewa da gidan aljanna kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace koda mutum biyu ne in dai suka yabo mutum bayan mutuwar shi to Allah ya masa alƙawarin shigar da shi aljanna don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa man ajma'atil umma ala sana'i alayhi fa innana nashhadu lahu bil janna yace duk mutumin da al'umma ta musulmi suka hadu akan yaban shi yabo na alkhairi yace to wannan mun tabbata dan aljanna ne misali sai yake cewa kamar al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Hanifa da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da irin su Sufyan ibn Uyayna irin su Abdullah ibn al-Mubarak wanda dukkan al'umma ta musulmi sai dai wanda ya ware kowa yana yaban waɗannan shugabanni babu wani wanda yake fallasa su kowa yana yaban waɗannan shugabanni don haka yace waɗannan shugabanni mun shaida ɗan aljanna ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da Allah ya masa rasuwa mutum hudu suka masa yabo na alkhairi manzon Allah yace Allah zai shigar da shi aljanna aka tambaye shi koma mutum uku yace koma uku koma biyu aka ce koma biyu to waɗannan shugabanni mutum musulmin duniya waɗanda suke raye banda waɗanda suka gabata miliyan nawa ke akwai waɗanda suke yabo akan waɗannan magabata don haka yace irin waɗannan mun yaqini yake cewa mun kyautata zato kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace muna shaida cewa yin aljanna ne to don haka kasancewar anan kenan sai mu gane sai ta hanyar wahayi waɗannan su ma wato dalili ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka sai dai in mutun yayi kyakkyawan karshe wannan ana iya cewa ana kyautata zatan dan aljanna ne amma ba za a yi yaqini a cewa ne ya samu shahada dan aljanna ne don haka a takaice kenan waɗannan hadisai suna nuna mana cewa an so a yabi mutun idan Allah ya masa rasuwa a yi masa yabo yabo wanda yake na alkhairi kuma iya abinda ka sani ba shine zaka faɗa ba ka kirkira abinda ba yi ba a iya abinda ka sani nashi na alkhairi sai ka fito ka faɗa wanda mala'ikun Allah suna nan za su ji abinda kowa faɗa shine za su kaima Ubangiji subhanahu wata'ala da shaida kuma don haka kamar yadda bayani ya gabata in mutum Allah ya masa rasuwa to duk wasu miyagun ayyukan shi kamewa yake ba a san ana faɗa duk abin da yayi na miyagun ayyuka to wannan kame baki ake ba a san faɗa waɗanda Allah ya tilasa suka faɗa in mutanen ƙwarai ne to wannan fallasa da suka mishi Ubangiji subhanahu wata'ala zai karɓi wannan shaida da suka yi in sun ce na ƙwarai ne na ƙwarai ne in sun ce na banza ne na banza ne amma ba a san a ringa ambata mutum da miyagun ayyukansa bayan mutuwar shi iya abin da ake bukata kina a yi masa kyakkyawan yabo nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.